na 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 Astaghfirullah wa atubu ilallah. Thank God we are survivors. Barno sabu wace zaman lafiya a yanzu mun dace. Bismillah Allah rabbana yamtakirna yamtakukun nabzu barno her wasitina. Mai duguri tubaya a tanzidina kuma Islam ana addinina. Yo kidin yamtakulu ibadana iku gwadi titigudu du'aina kuma miya gari jiri hansana ana. Yamtaku abwa hilyar gudabani minda jikam jindi walai za asadani. Yamtaku gana sindi sina tabdaku gana layar kika moto na taku yar kati yaru yara tape kwa mtaku jina kabindiga wa na tagarisha ku wallahi yamtaku yar kapala g thank you. Oh na 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 wa atubu Barno sabu wace zaman lafiya a yanzu mun dace.
Da Allah ƴan uwa mu daina yaki tilafi shwana na da babu toye haki baki da shi idan na samu zo na baki believe me you are cin famburu biloki amin bu faktikir karfin mu zai fi doki za ku ji batuna mu bar fada da juna yana bata suna maiduguri garina mu daina yake yake kar mu dinga kashe juna.
Barno sabu wace wallahi sabu wace
aspects. This project fully the mindset towards the success of Barno. No matter how dim the lamp is, we shall sing the song of victory together, because we shall overcome and defeat these demons at the end.
Thanks be to my organization, Nebi. Oh Nebi. Yamtako ka hirnga wala minang lang Allah ta ta hirnga. Astaghfirullah wa atubu ilallah. Thank God we are survivors. Barno sabu wace zaman lafiya a yanzu mun dace. RSMG UC Greaty.